na kasa fahimta bayan miji daya nake son sake ganinta nayi saranda na daga tuta idan na wahala wajen ki zan huta ana bani shi akan kari je in dawo a ban kari zakau da mai sanya kai hari san ki abin da ban bari
I want to give you all this loving, all the goods, all the kissing and the hugging. This matter within my head is just disturbing, disturbing. Cause the love I get for you, he no get stopping.
Seven.